أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايها السلام عليكم ورحمة الله يو الهميس تقوى صدوات الرمضان شكرا تدبو دليهود دا أربعين دا هدو هجرية وان دي دا چه دا تلاتين دا وطنوكو شكرا تدبو بير إشرين دا أكو ميلادية زم چگبا دا كراتن وانا لتاهن نمك حالا چكن وانا وطامي أنا بركة شين تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم نال إمام ابن جماعة رحمه الله تعالى بمغوش وان دي كرانتا دا مولا دا بني من علمي دا كرانتا شي منا چكن بابي نبيو cikin babu nabi fi adabihi fi nafsihi cikin ladubban a cikin fasali na farko cikin ladubban malami shi a karan kanshi ladubban da ya kamata ya kiyaye dan sai an gama da malamin ake zuwa ga dalibi ladabi na bakwai asabi ne zan mutashi asabi ladabi na bakwai ga malami ya kamata ya kiyaye an yu hafiza alal mandubati shar'iyya ya kiyaye akan mustahabbai na shari'a alqauliyya wal fi'liyya na hadada na aikatawa in an ce kaza mustahabbi ne na zikiri ne ko na kaza ne to a ga malami ya riga kowa aikatawa in an ce na aiki ne na aikatawa ne a ganshi ya riga kowa fa yulazimu tilawatul qur'ani ya lazumci karatun qur'ani wa zikrullahi bil qalbi wal lisan da zikirin Allah a zuciya da halshi wa kazalika ma warada min ad-da'awati wal azkar haka nan abin da yazo cikin addu'o'i da zikirai fi ana al-layl wan nahar cikin sa'o'in dare da wuni wa min nawafilul ibadat da kuma nafiloli na ibada min salatu wa siyam na sallah da azumi wa hajjul bait da hajjul baitul haram duka wannan yana da hali wa salatu ala nabi da sallah ga annabi duka sauran suna yiwa hajjin ita ce sai ya kasance yana da hali wa salatu ala nabi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna mahabbatuhu wa ijlaluhu wa ta'zimuhu wajib dan saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da kuma mutunta shi wajibi ne wal adabi inda sama ismihi haka nan ladabi wajen an ji sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa zikr sunnati in ambaci sunna shi matlubun abun so ne wa sunna kuma sunna ce dan ambaci sunan shi kamar da malamai suka tabbatar mutun yayi mishi salati dole ne kana malik malik ya kasance Allah ya rada shi idza zikran nabi idan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tagayyaru launi huska shi sai ta sauya launin shi sai ya canza wa itanaha sai ya koma dabura wayan haniya ne sai ya tankwashe wa kana Ja'far ibn Muhammad ya kasance idza zikran nabi idan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam inda hu a wajen shi isfarra launuhu sai launin shi gaba daya koma masara ibn al-qasim ya kasance idan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifulisanuhu sai halshen shi ya bushe fi haibatin li rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam eh lokacin da aka ibn al-qasim babban malamin malikiya dalibin malik ya dauki ladabi kenan a wajen malamin shi Malik an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara mishi salati sai halshen shi ya bushe wayan bagilahu ya kamata gare shi idza talal qur'ani in ya karanta qur'ani an ya tafakkara fi ma'anihi ya rika tunani cikin ma'anonin qur'anin wa awamirihi wa nawahi da umarnin shi kuma da hanin shi wa wa'adihi wa wa'idihi da kyakkyawan alƙawali na qur'ani da mummunan alƙawali narko na qur'ani kenan duka yana karantawa ko ana karanta mishi ko da sauraro ne zai yana yin tafakkuri wal wuqufu inda hududihi da kuma tsayawa a wajen dokokin Qur'ani wal yahzir min nisyanihi ba'da hifzi kiyaye mance Qur'ani bayan ya hardace shi faqad warada fil akhbar an-nabiyya ma zijru an zalik haqiqa yazo cikin hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke tsoratarwa akan wannan daga ciki akwai hadisin da ke cewa da mai rauni ne cewa duk wanda ya karance alqur'ani kuma ya mance gobe kiyama zai tashi kuturu hadisin bai inganta ba amma wanda dai inganta annabi ya tabbata cewa yace an nuna mini laifikan al'ummata ban gaba wani laifi wanda ya girma min ayatin min alqur'ani uti harajulun summa nasiha wanda yana bukhari ayar da aka ba ma mutum a cikin qur'ani kuma ya mance ta kaga wannan annabi ya sa shi cikin laifi wal aula an yakunu lahu minhu fi kulli yawmin wardin ratibun la yukhillu bihi abinda aka hiso ya kasance kullun yana da wani wurdi na qur'anin shi wanda bayya tangarda akan shi dole sai yayi shi izub 10 ne izub 5 ne izub 6 ne daidai yadda ya azama kan shi magabata haka suka azama kansu fa inda a cikin wanda karanta muqaddima ta al-azkar na al-imam an-nawawi zai ga awrad na magabata wani kaza yake sauke qur'ani wani a kaza wani a wuni so kullun sai yayi sabka wajen shekara 40 bai washi ba wani a wuni dare da wuni shafi'i sai yayi sabka da sahe da dare yayi ta sahe daban ta dare daban kuma ya sha shekaru a haka ga abun zakai mamakin shi kuma ga sauran ba da karatuttuka yace fa in ajaza fa fi laylatay sulasa'i wal juma'a idan fa in guliba alaihi idan ya gagara yace fa yawmun wa yawmin yayyau gobe tsallake fa in ajaza idan ya kasa fa fi laylatay sulasa'i wal juma'a yayi karatu yayi karatun qur'ani a salata da juma'a li itiyadi bidalatil istighal fihi ma dan saboda an saba da hutu a cikin su wa qira'atul qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wurdun hasan mutun ya rika sauke qur'ani sabka a kowane kwana bakwai wurdi ne mai kyau wara da fil hadisi wa amala bi yazo cikin hadisi kuma an yi aiki da shi Ahmad ibn Hanbal haka yake yi wa yuqalu ana cewa man qara al-qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yasahu qaddu duk wanda ke karanta qur'ani yayi sabka cikin kowane kwana bakwai ba zai mance shi ba har abada ya raba shi bakwai kenan asamin na takwas sai dai wannan za a kayyade shi a daidai ko da gargwadon fahimtar kowa daidai gargwadon zakira kowa wani zai kasance an sai sai bakwai zai yi sabka mancewa zai yi wani kuma zai kasance dole sai in kullun yayi wani kuma akwai wanda zai kasance kullun sai yayi musamman in Ramadan ya zo akwai wanda a kullun yake ga ya mun sai yayi sabka kaga kenan zaka nuna cewa zaka ganin cewa abin kamar ba yayi ba to a yanzu ma akwai wanda sun sa kansu kuma suna iya yi kuma yana yiwa in kuma suna ayyukan da kake yi sun yi kama wani shagalin ne yiwa sun yi ma wani shagali asamin na takwas mu'amalatun nasu bi makarimul akhlaq daga cikin mafi abinda ya bani mamaki cikin wannan malam Abubakar na malam Sulaiman na malam Murtala Sharif ya ce mun dinne tahiniya me daga nan zuwa can gurin sabka guda yake to ka gani kaga ai abu ne wanda yake nuna cewa abun yana yiwa ba bai yiwa ba in mutun ya kara na in dai mutun ya sa ragwanci a zuciya ne zai ga abun da mai yiwa ma ya ga cewa kai ina yake yiwa mu'amalatun nasu bi makarimul akhlaq ladabi na takwas ya rika ma mutane mu'amala da kyakkyawan hali min talaqatul wajhi daga sakin huska wa ifsha'is salam da watsa sallama wa idamu da'am da ciyatar da abinci wa kazmul gaizi da hadiye hushi duka malami ya sufanta da wannan sufofi wa kafil azaanin nasi da kame cuta ga mutane wa ihtimali minhum da kuma jurewa in sun cutar da shi wal isar da kuma zabin kai ya zabi wani akan shi ba zabi kanshi akan wani ba san kai ba dai ka a samu malami da san kai wa tarkil isti'sar kuma ya bar zabi zaba kanshi wal insafi ya adalci wa tarkil istinsaf ya bar adalci ya bari sai wani yayi wa shukuru tafaddul kuma ya rika godewa in wani ya mishi falala wa ijadur raha da kuma samun lokacin hutu wa sa'i fi qada'il hajat kuma ya rika yin aiki wajen biyan bukatun shi shi karan kanshi kan malami ya kwanta ya ce komai sai an mishi wa bazalul jahi fi shafa'at da kuma bada mutuncin shi wajen ceto in wani suna fada ko wani yana an kama shi a wani guri ko za a yi wani abu in yaje in ya sa baki in an sassauta ma mutunin ya rika yin wannan kokarin wa taladufu bil fuqara da kuma tausasa ma talakawa wa ta'ajjubu ila aljiran wal aqriba da kuma tahabbub kai da so san makwabta da makusantan shi wa rifqi bi talaba da kuma tausaya ma daliban shi wa i'anatuhum birrihim da kuma taimaka musu da kuma yi musu hali na gari kama sai a ci insha Allah kamar yadda zai zo nan gaba wa izara amma la yuqimu salatuhu idan ya ga wanda bai iya tsaye da sallar shi au taharatuhu ko tsarkin shi au shay'an min alwajibati alai ko kuma wasu abubuwa na wajibi arshadahu sai nuna mishi bi taladufin da bi da sannu wa rafiqin da sassautawa ba ya ce mishi ba kai baka iya ba haka ba ake yin kaza ya bi shi cikin sannu sannu cikin nutsuwa ya san hanyar daidai dabara da hikimar da zai koya mishi kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'al arabiyyi allazi bala fil masjidi kama yadda annabi ya aikata da bakauyen nan da ya bawali cikin masallaci wa ma'a muawiya ibn al-hakam lamma takallama fil masjidi da muawiya ibn al-hakam lokacin da yayi magana cikin masallaci a cikin sallah kai annabi me yake kira shi ce mishi inna hazihi salati la yusulu fiha shay'un min kalamil adami inna ma hiya zikrun wa tasbihun sallah babu abin da ke gyara ta cikin abin nan sallah ba abin da ke gyara ta sai zikiri da tasbihi ba a magana a cikin ta kaga cikin nutsuwa da kwanciyar hankali attasi inna tara an yudahira badinahu ya tsarkake zici badinin shi wa zahiru da zahirin shi min al akhlaqir radiya daga dabi'u na banza wa ya'muruhu bil akhlaqil mardiya ra yadda zahirin shi da badin shi da dabi'u na gari fa min al akhlaqir radiya na daga cikin mummunan dabi'u al gillu keta wal hasud da hasada wal bagayu da zalimci wal gadbu li ghayrillah da hushi ba dan Allah ba duka malami ya kiyaye su wal gishi da al gushi wal kibru da girman kai wal riya'u da riya wal ujubu da jiji da kawa sum'atu da ji da jiyatarwa wal bukhul da rawa wal khubus da mummunan hali wal badar da tamaka wal damu da kwadayi wal fakhru da al fahari wal khuyala da tamaka wal tanafus fi dunya wal mubahat biha da tsairira a cikin sha'anin duniya da kuma al mubahat iftikhari al fahari da duniya kana al faharin kai a matsayin ka na malami cewa malam wane yayi mota sai nayi malam wane yayi kaza sai nayi ko wane yayi kaza duka wannan malami shi ya kamata ya san kaskantuwar duniya ba ya tsaya ba yana tanafusi cikin duniya cikin ayyukan alkhairi ake tanafusi kuma wannan dabi'u ne wanda hatta da jahili an so kiya amma an hi so a cikin sha'anin malami yayi iya kiyaye washi dan saboda shi koyi ake da shi wal mudahana da kuma mudahana shine tsairiran wa tazayyun lin nas da kuma yin ado dan mutane rika kawa dan a rika cewa kai kai malam wani kun ga kayan da yake sa kun ga shigar shi duka wannan ana so kiyaye kada ya zama san duniya wa hubbul madahi bi malami fa Allah san ayabe shi da abin da bai aikata ba wal ama an uyubun nafsi da rihe idan shi gami da aibin kanshi bai ga aibin kanshi ne mutane yake gani koda wa'azi ne an to ka rika cewa mutane me yasa muke kaza ba ka rika cewa ku kuke kaza kakan hudda kanka a ciki koda baka yi ladabi na tarbiya ta wa'azi wal istigalu an habi uyubul khalqi da shagaltuwa da abun nan da wannan aibu na halittu wal hamiyatu bi wal asabiyya li ghayrillah da kuma yin hushi da ta'assubanci ba dan Allah ba wal ragabatu war rahaba li ghayrillah da kwadayi kuma da tsoro ba dan Allah ba wal giba da giba wannan mima da animi manci wal buhtana da kiran ƙarya wal kazubu da ƙarya wal fushi fil qawli da yin alfasha cikin magana wa hati karin nasu da wulakanta mutane walau kanu duna ko da ƙasa da shi suke ko na ƙasar kai duka wannan halaye ne da ake so malami ya kiyaye yace fal hazarul hazaru a kiyaye min hazi sifatul khabisa daga wannan sufofi na banza wal akhlaqir razila da halaye na kaskanci fa innaha babu kullu sharrin dan babu ne na kowane sharri bal hiya sharru kulluhu bar ma su ne dukkan sharri wannan halaye wa qad buliya ba'du ashabin nufusul khabisa yace hakika an jarrabi wasu masu mummunan zukata masu mummunan rayuka min fuqaha a zaman daga cikin malaman zamanin mu bi kasirin min hazihi sifati da diyawa daga cikin wannan sufofi illa man asama Allah sai wanda Allah ya kiyaye duka wannan sufofin yake magana malaman zamanin su yau shekara 705 a kabari 705 a kabari yake wannan magana to kuma ina ga zamanin mu yanzu yace wala siyama alhasadu balle hasada wala ujubu da jiji da kai warya'u da riya an jarabu malamai da ita wahati karin nasu da rena mutane dukan su wannan in ka nura gaba ɗaya a cikin malami an hi samu wannan cututtuka da hasada da jiji da kai da riya da ihtiqarin nas duka wannan wajibi ne malami ya kiyaye su wa adwaytu hadhihi albaliya yace maganin wannan abala'i mustawfa fi kutubur raqa'iq ana samun sa cikin kutubur littattafan raqa'iq akwai littattafai na hadisi da na wa'azi da ake kiran su da kutubur raqa'iq akwai masalan mukhtasar na abun ga sahihul muslim dai masalan yana da kitabur raqa'iq a can karshe ya kawo hadisan da suke nuna in ka karanta su je ka zai tabshi duka ka tsarkake zuciyarka daga wannan abubuwan haka nan sahihul bukhari haka nan kutubus sunna galibi suna kawo su a karshe kutubur raqa'iq to kuma akwai wanda suka kebance su da wallafa akwai safwatu safwa wannan na ibnu al-jawzi yana daga ciki wanda kwanakin bara muna karanto wasu abubuwa cikin shi da hilyatul auliya na al-imam al-hafiz abu nu'aym al-asbahani suna da yawa kutubur raqa'iq wanda suke kalaule da zuciya faman arada tadahiru nafsuhu minha duk wanda yake son ya tsarkake zuciyar shi daga wannan cututtukan fa alaihi bi tirkat kutub na hore shi da nemi wancan littattafai wa min anfa'iha na daga cikin mafi amfanin su kitabur ri'aya littahin ar-ri'aya na al-imam al-muhasibi da wani littafi yake ma adabud dunya wa din wa yuqalu ana cewa min adwaytil hasadi na daga cikin maganin hasada zai ba mu dan kadan yawo magana cewa mu koma ga wancan littattafan amma zai ba mu maganin kadan na cikin sauran cututtuka min adwaytil hasada na daga magungunan hasada al fikru bi annahu itradun ala Allah mutun ya tuna cewa hutona hutona yake da Allah fi hikimati cikin hikimar shi al-muqtadiya wa da tabbatar da takhsisul mahsud bin ni'ima yake banci wannan wanda aka kake ma hasada da ni'ima duk wanda kake ma hasada to ka tabbatar da cewa Allah ya bashi ba shi ya ba kanshi ba to in kace kana kin wannan abin da Allah ya bashi dawa kake ba shi ba shi ba shi ya ba kanshi ba ba shi karhin shi bai bashi mun sani cewa ko arziki ko ilimi ko wani abu Allah ne yake bada to kuma in ya ba ma wani kake huto na huto da wani to ka tabbatar da cewa ba da shi ba kake da Allah kake shi yasa Shafi'i a wani waken shi yake cewa ala kulli man batali hasidan ala tadri ala man asata al adaba asata ala Allah fi halatihi ka annaka lam tarda lima wahab ku ga yama duk wanda ya kwandare yana mun hasada ka san wa kake muna nama ladabi Allah kake muna nama ladabi cikin raban shi kamar kana cewa Allah bai iya rabo ba kai ka iya baka kai mai hasada haka ne halin shi yake fassarawa shi yasa wani sha'irul arab yake cewa fa in tagadabu min qismatillahi bainana falillahi illam yardukum kana absaru yace idan kun yi mana hushi gami da raban Allah da yin mu to falallahu ina rantsuwa da Allah wallahi Allah izlam yurdikum tunda bai yardar da ku ba kana absaru shi yahi ku sanin abin da ya dace Allah yahi ku sanin abin da ya dace ya ba wa na kaza yahi ka sanin abin da ya dace ya ba wa na kaza to matukar kana hasara da shi kake ba da wanda kama hasadar ba wa min adwayatul ujbuna daga cikin magani kenan in mutun yana tuna wannan ya san cewa huto na huto da Allah ne zai magance zuciyar shi da hasada wa min adwayatul ujbuna daga cikin magani na al'ajabi jiji da kai ta tazkuru katina anna ilmuhu cewa sanin Allah wa fahamu ilmuhu da malami ya san cewa da ilimin shi wa fahamuhu da fahimta shi wa jawdatu zainihi da karhin fahimtar da Allah kwakwalwa da Allah ya bashi wa fasahatu da fasaha shi wa ghairu zalika minan ni'ami da ma wasu wannan na ni'ima fadl minallahi alai farala ce ta Allah wani ya hika kokari ya hika bidagewa amma Allah bai bashi wannan ba kai ya baka to kasancewa ganin dama shi ne ba kokarinka bane ko dubararka wa amanatin indahu kuma kasancewa amana ce a wajen ka liyar aha haƙar ayata dan ka kiyaye ta matukar kiyaye ta shine ka tashi ka karantar ka karanta ka karantar ka sabke wajibi da haƙin da ke kanka wa anna mu'diyahu iyahu qadirun ala sulba kuma kasancewa wanda ya baka wannan kin yana da ikon kwace abin shi fi darafata ainin a cikin kibtawar ido kenan wannan ba kama wasu jiji da kai ba in ka san cewa Allah yana iya amshewa kama suliba bal'am ibn allamahu fi darfati anin kama yadda Allah ya kwabace ma bal'am ibn ba'ura ilimin shi a cikin kibtawar ido Allah in ya ga dama ba abin da ya gagare shi wazalika alal ma zalika alallahi bi aziz wannan ba mai wahala bane wajen Allah ya amshe abin da ya bada afa aminu makarallah kun amince da wannan sakayya makirci na Allah wa min adwayatir riya'ina daga cikin maganin riya al fikr mutun yayi tunani bi annal khalq kulluhum cewa dukkan halittu la yaqdiruna ala nafyi bas isasa an hwanar da kai ba bi malam ya qadirallahu lahu abinda Allah bai hukunta maka ba in ya zama na kana bada karatu kana yin sallah kana yin azumi dan wasu su gani to ka sa akan ka cewa bas isasa baka komi ba wanda Allah bai baka ba kasan cewa dan adam bai isa maka komi ba to me yasa ka tsaya kana bauta dan shi kana aiki dan shi wala ala dairihi bi malami qadirullahu lahu alai kuma bai isa cutar da kai ba da abinda Allah bai kadarta maka ba falima yuhbidu amaluhu to dan me zaka bata aikin ka ka rushe shi wa yudurru dinahu ya cutar da addinin shi wai shiga da naso bi mara'at man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala darra ya rika kallan wani wanda kiyaye wani wanda bai isa mai mallakan maka cutarwa ba ko amfani ko kadan ma anna Allah ta'ala tudda cewa kuma Allah yudulluhum ala niyyati cewa shi zai nuna musu niyyarka wa qubhu sarirati da mummunar abin gakin shi da mummunar abin da ka boye na zici kamar yadda ya inganta mansa ma sama Allahu bi duk wanda ya ji da jiyatar Allah zai jiyatar da shi wa man ra'ara Allahu bi duk wanda ya yi riya Allah zai riyantar da shi abinda yana daga cikin fasarar da malamai suka ma wannan hadisin fasara bi akai wannan ya kawo mini shine a fasara ta farko ita ce cewa anan gidan duniya ake ne duk wanda yake ma riya yake aiki dan kunnan mutane ya kai cewa kai wannan na akwai kokari wannan akwai ijtihadi wannan akwai kaza to a ƙarshe sun faɗa amma Allah sai ya nuna musu cewa ƙarya ce yake yi sai ya tona maka asiri a ƙarshe alƙawari ne na Allah shine man sama'a sama Allahu bi haka nan indan riya ne kana ta sallah kana ta azumi kana ta ayyuka na ibada amma dan saboda a ce ne dan saboda a gani sun gani sun yaba da harko amma a ƙarshe mahalicin su da ya san zuciyarka ya san tasu sai ya tona maka asiri su san cewa ashe ƙarya ce ma yake ƙarya ce yake ba dan Allah bane wannan alƙawari ne na Allah fasara ta harko kenan wannan hadisin ita ce ya kawo ta akan wannan gurin fasara ta biyu shine cewa kiyama sai an je Allah ya nuna ma jama'a cewa jama'a ku ga aikin wane lada gashi nan mai yawa jama'a suna tamamaki cewa ya samu tsirawa ne ya huta sai Allah ce to duka yana rushe shi ban amsa ba da an amsa ne na gwada muku wannan amma ba a amsa ba wuta yayi to kaga ai babu ji da jiha tarwar da yake an shahara ka so kake ai a gani ko to an ganin ko kuma magana ta gaba sai an zo an ce ga ladan shi ko ga wannan lada na wani mai yawa jama'a sun yi tabarka sun yi ta murna cewa wani ya tsira wani zai sai aljanna sun tahiyya sai da an yi hura da kai a ce to wannan da an amsa ne amma dan su kai ba amsa ba wuta kai suna can suna tunanin a aljanna ne sun bincika su ga babu wani mai yawa ladan wannan a ina yake a ce ai ba nan bai yiwu can wajen yayi to kaga shine marra ara Allahu bihi Allah kiyaye mu ومن أدوية إهتكار الناس نادغا cikin maganin wulakanta mutane abinda zai hana ka wulakanta mutane tadabburu qawluhu ta'ala mutun ya rika tunanin hadar Allah madaukin sarki la yaskhar qaumin min qaumin kada wasu su rika izgili ga wasu asa an yakunu khairan minhum tana yiwa su kasance sun hika ya sun hisu alkhairi tana yiwa wanda kake izgili kake rena a wajen Allah ya hika inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halince ku namiji da mace sai yace inna akramakum inda Allah atqakum mafi karamcin ku wajen Allah mafi tsoron Allah fala tuzaku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku duka bawa ya rika tuna wannan ku alamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin waye mai tsoron shi wa rubbama kana lamutaqiru ataharu inda Allah qalban wa azka amalan mai yuwa ma wanda kare na kin yafi tsarkin zuciya wajen Allah kuma yafi tsarkin aiki wa akhlasu niyya yafi ka tsabtatan niyya kama kila kamar yadda aka ce inna Allah ta'ala akhfa salasatan fi salasa Allah ya boye abubuwa uku cikin abu uku waliyuhu fi ibadihi ya boye waliyin shi cikin bayin shi ba wanda ya san shi wa ridahu kamar yadda jiya wani ya wulakanta sa'ad a ƙarshe ga abin da ya gani wa ridahu fi da'atihi da kuma yarda shi cikin da'a shi cikin ayyuka Allah ya boye maka wani aiki ne zaka yi a yarda da kai dan kai ya nuna maka ka kasalance kace to kawai shi zallazumta an yi tai sauran na bar su wa gadabuhu fi ma'asi da kuma hushin Allah cikin sabo in kana sabo da wani saban ne Allah zai maka fushi baka sani ba sai ya barka cikin duhu wa min al akhlaq al murdiya na daga dabi'u wanda ake abin yarda ne da wa mutauba malami ya yawaita da wa mutuba wal ikhlas da ikhlasi wal yaqini da imani wa taqwa da taqwa wa sabru da hakuri wa rida da yarda wal qana'a da dangana da abin da Allah ya bashi sabanin kwadai wa zuhud da zuhud wa tawakkul da tawakkali wa tafyud da mai da lamari zuwa ga Allah wa salamatul batin ne zaman zuciyar shi tsabtake a tsabtace take a tsarkake babu kowa a zuciyar shi wa husnul zanna da kyautata zato da tajawuzi da kuma yin yahiya wa husnul khulqi da kyakkyawan hali wa ru'yatul ihsani da ganin kyautatawa in wani ya mushi ya rika gani wa shukrun ni'ima da gode ma ni'ima wa shafaqati ala khalqillah da tausaya ma halittun Allah wal haya'u minallahi da jin kumiyar Allah wa minan nasi da kuma mutane wa mahabbatullahi san Allah hiya al-khasalatul jami'a li mahasin sifati kulluha su suka tattaro dukkan wannan kyakkyawan halayen in ka samu san Allah to duka wannan zaka hada su wa inna ma tatahaqqaqu bi mutaba'atir rasul kuma san Allah ko ana samun shi ne in ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ma biya dan ya ce kullu in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuna san Allah to ku biyo ni Allah sai so ku kuma ya muku gafara zanubanku ya dan tsawaita akan wannan saboda tana da buƙatar tsawaita al-ashir na goma cikin dabi'un da ya kamata malami ya kiyaye da ladubba da wa mulhirsu alal izdiyad bi mulatsahalatul jadd wal ijtihad ya dawwamar da kwadan shi akan san ƙari cikin kokari da kuma bincike wal muwazaba ala waza'ifil arwad da na cewa akan ayyuka na wurdi ya azama kan shi cewa kullun sai na istighfari 100 to ya rika yi kullun sai na haylala 100 ya rika yi kullun sai na yi izub 5 ko 10 ya rika yi kada ya yanke akan wannan abubuwa malami a same shi da kiyayewa kan wannan ba yau kai ba kuma kai dai sai wani wata ko kai dai sai wani sati wal istighal wal ishgal kuma ya shagaltar da kanshi ya shagaltar da kanshi ya shagaltar da wasu qira'atan wa qira'an karatun qur'ani da karantar da wasu wa mutala'atan wa fikran kuma da leƙalta tahoi da tunani wa ta'aliqan da yin ta'aliqi wa hifzan da harrace abun harracewa wa tasnifan da yin wallafa wa bahasan da yin bahasi wannan kuma ga wanda yake ba kowa ba zai ce yi wallafa wala yudayyi'u shay'an min awqati umrihi kada ya tozarta komi cikin lokuta na rayuwar shi fi ghayri ma huwa bi sardihi min ilmi cikin abinda ba akan shi yake na ilimi ba wala amali da aiki illa bi qadru darura sai daidai gurgurdan larura min akalin na cin abinci ko neman abinci aw shurbin ko sha au naumin ko barci au istiharatin ko kuma dan hutu limalalin nasaba da kosawa duk lokacin da aka ce ya kosa ya samu ya dan huta lokacin da aka ce yana karanta wancan littafi sai ya zama ne ya aje shi ya dan samu ya huta ko ya canza ya musanya saboda kwaluwa aka kiho akan abu guda kosawa take au ada'i haki zauja ko kuma bada haki na matar shi au za'irin ko wani wanda ya ziyarto shi ma ka bashi hakin shi au tahsil kutin ko kuma neman abinci wa gairihi da wani shi ma mahtaju ile ga abin da malamin yake bukata in ba wannan muka sa lokutan shi a cikin dukkan wani abu na bata lokaci da cinye rayuwa gaban za auli alamin au gairi zalika ma ya ta'azzar ma au istigal ko kuma saboda wani radadi ko cuta ko rushin lahiya wanda inda ita ba zai samu shagaltuwa da ilimi ba fa inda baqiyatu umr almu'min la qimata lahu dan saboda mutun ya wanzuwa rarar sauran lokaci na mummuni baye da kima ka tahiyar da lokacin ka a banza wa manistawa yawma yawmahu fa huwa magabun duk wanda ya daidaitar da wunin shi to wannan an mishi kamun ga aikin shi yanzu da na yau ya zo daya so ake kullun ya dan rika gaba wa kana ba'dhum la yatruku alistigalu li urud maradin khafifan aw alamul latif wasu daga cikin magabata sun kasance busu barin shagaltuwa da karatu dan saboda wani dan cuta karama ko dan saboda wani dan radadi karami balkana yastafi yastashfi bil ilmi bar suna neman waraka da ilimin su ga cewa ayin sun zo majalisin ilimin ne ma suke samun waraka wayashtagilu bi qadri al imkani ya shagalta daidai gurgurdan iyawar shi kama kila kamar yadda ake cewa iza maridna tadawina bi zikrikum wa natruku zikra ahyanan farantakisu iza maridna idan muka yi rishin lahiya mu bayu tadawaina muna warkar da rishin lahiya mu bi zikirkum da ambatan yi Allah wa natruku zikira kuma muna barin zikiri a hayanin wani lokaci farantake su sai fanan take su sai mu tuntubi daga mun bar zikirin ne ambatan Allah da karanta littattafan shi da Qur'ani da hadisi muke samun cuta wa zalika li anna darajatul ilmi darajatu rasatul anbiya abin da yasa saboda darajar ilimi daraja ce ta gadan annabci wala tunalul maali illa bi shikil anfus ba a samun mafi daukakan abubuwa sai da wahala gadan annabta ba ka same shi a kwance ba da barci wa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim yazo daga yahya ibn abi kasai yake cewa la yustata'u al-ilmu bi rahatil jismi ba a samun ilimi da san hutu na jiki wa fil hadisi a cikin hadisi yake cewa hufatul jannatu bil makari aljanna an kewayeta da abin ki wa kama kila kama yadda ake cewa turiduna idrakil maali rakhisatan wala budda duna shahadi min ibrin nahali yace turiduna idrakil maali kuna san riskar mafi daukakar lamurra rakhisatan a arha yace wala budda babu makawa duna shahadi ko ma bayan samun tatattar zuma min ibrin nahali sai ka samu halba ta kwarin zuma ta kudan zuma duk wanda ya sha zuma tatatta shi zai tato ta bare mai saye ba to dolen shi da yake da ya so sai kudan zuma ya halbe shi sai ya jure da wannan na'am sadur a babu shi a wajenku aha turiduna idrakal maali rakhisatan wala budda duna shahadi min ibrin nahali na taliki go wa qala shi wa kama kila kama yadda ake cewa la tahsubul majd tamran anta akilahu lam la tablul majd hatta talaqa sabira yace la tahsubul majd kaka yi tunanin cewa daukaka tamran anta akilahu dabino ne kawai wanda zaka doka ka ci a kwance la tablul majd ba zaka kai samun daukaka ba cikin komi wannan ba cikin ilimi ba cikin komi ko dan kasuwa daga ya zamana mai kudi ko manomin daga ya zamana mai kaza da yawa to ka tabbatar da cewa ya sha wahala kan neman abun to yace hatta talaqal sabira har sai ka lashi eh ka lashi masoro shine yan abu mai tsananin dacci to sai ka lai ka lashe shi kafin ka kai wancan gurin yana kinaya ce rigami da shan wahala wa qala shafi'i yake cewa kenan duk wanda ka gani ya samu wani abu ko na ilimi ne ko na kaza ne bincika bayan shi ba a kwance bai same shi a kwance da wahala shafi'i yake cewa haqqun ala talabatul ilmi haqi ne akan daliban ilimi bulugi gayatu juhudihim su kai matukar kokarin su filistik sarumin ilmihi wajen yawaitawa cikin neman ilimi wa sabr da hakuri ala kulli aridin ga dukkan abin da zai bujiro duna dalibihi ya hana su neman ilimi dalibin ilimi duk abin da zai bujiro ya hana ka neman ilimin to yi kokari ka magance shi matukar iyawarka wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala da tsarkake niyya ga Allah fi idraki ilmi wajen neman ilimin nassan wasin badan da nasi da istinbadi wa ragabati ila Allah fil auni alai da kuma kwadayi wajen Allah wajen ya taimaka maka dole ka sa kokarin naka ka sa himmata ka kuma sai ka nemi Allah ya kama maka shi yasa bamu Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma fa'ani bima 'allamtani wa 'allimni wa fa'ani wa zidni ilman walhamdulillah ila kulli hal wannan irin wannan addu'o'i da annabi ya bamu ka tashi ka rika yi ba dogaro akan karhi da kwazo ka dai ba wa qala rabi rabi yake cewa lam ara shafi'i akilan bi naharin wala na'imin bi layl listigalihi bit tasnif yace ban taba ganin shafi'i ba da rana yana cin abinci ko kuma daddare ban taba ganin shi a kwance yana barci ba kawai ya shagarta da wallafa wallafi shi dai bai taba gabarcin shafi'i ba a kwance gashi yana barci bai taba gani ba kuma yana lazumce da shi barcin ne kadan ne barcin ne kadan shi yasa ganin shi yake da wahala wama azalika tare da wannan falayu hamilu nafsu fuka da aka tsaya ba ana nan ya azama kanshi sama da yadda kanshi zai iya ba kaka ce kai irin na shafi'in karhin imanin shi da kokarin shi ba dai bane da namu kai la tasamu wa tamul dan saboda kaka kosa ka da kushi faruba ma nafara da nafara sai da so da yawa zuciye ka za ta tsere ma abun la yumkinu huta darukuhu wanda bai yiwa har abada ka komo ma abun in ka azama kanka yadda suka azama saboda kokarin ka bai kai nasa ba sai ya zama zuciye ka take abun ta yadda har kullun ba ta san shi yace bale kuna amru fi zalika qasaran bari dai lamarin mutun ya zama na tsaka tsakiya ne kai ka san duk abun da ya hida cewa da kai wa kullu insanin absara bi nafsihi kowane dan adam shi yahi basira ga kanshi shi ya san cewa daidai kaza zan iya yadda wani zai yi nazari da binciken shi mai daki shi ya san inda yake mishi zuba ba kan wani ibada da wani zai yi ko aikin da wani zai yi ba zai yi ba har abada wani ya doka ya azama kanshi alhadi ashar na 11 yace Allah ya stankifa an yastafi da ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu kada yaqiya lan yastankifa almasih Allah ya stankifa kada yaqiya an yastafi da zai fa'ida ma la ya'lamuhu ga abinda bai sani ba duk wani abinda bai sani ba mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinna ga wanda ke kasa da shi wajen matsayi ko wajen nasaba ko wajen shekaru kaka ce wani dan nahi shi matsayi bazan nemi fa'ida bazan karu a wajen shi ba ko dan nahi shi nasaba bazan karu da shi ba ko dan nahi shi shekaru bazan karu da shi ba duka ka sa wannan akai yace bale kuno harisan alal fa'ida haisu kana bari ya kasance mai kwadayin fa'ida ne duk inda ta kasance wannan halin dubban malami ake magana ba ma dalibi ba wal hikmatu dalatul mu'min hikima dai batattar dabban mummuni ce aina yaltaqituha haisu wajadaha duk inda ya same ta ya tsince ta samu zai Sa'id ibn Jubair yake cewa la yazalu rajul aliman ma ta'allam mutum ba zai gushe ba yana matsayin malami mutakar yana neman ilimi fa iza ta'arraka ta'allum idan ya bar neman ilimi wa zanna annahu qarista gana yaga cewa ya wadatu da ilimi waqtafa bima indahu ya wadatu da abin da ke wajen shi fa huwa ajhalu ma yakunu to yahi jahircin shi nada wa anshada ba'dul adwan da ganin cewa na kai mutakar da yanzu wannan bukata kari to ya jahirci he yahi nada dan saboda ya sa wannan abun akan shi bai ya kara kanshi ba ya takaice akan inda ya tsaya yace walaysa al-amadulu su'al wa innama tamamul amadulu sukutu ala al-jahli yace makabtaka ba yawan tambaya bane makabtaka kawai shine mutun tamamul amad cikar makabtaka shine mutun yayi tsawon shuru akan jahilcin shi yayi shuru akan jahilcin shi bai tambaya bai neman ilimi wa kana jama'atun min as-salaf bil munasaba dukkan wannan da tawanda kuke ga muna tayyawan sa musa na kaza ni ina kallon fa'idar da nake samu ta lumkata ku tahi ta ku dan kan in zo in baku abinda zan harace mai yawa ne wanda wannan ni fa'ida ce a gare ni wanda in sharhin sahih al-bukhari muke sharhuka da dama wanda ba yau ba tun ba yau ba sharhuka da fatahul bari na ibnu hajar da wannan su umdatul qari da sauransu duka lokacin da nake nazarin su shekaru da dama a yanzu haka fatahul bari zan doko ko wannan sauransu duka sharhukan nan zan doko babu wanda a yanzu ne nake nazarin dukkan su wannan ko gobe na barsa anan nake barin su ko gobe na taho duka littafin da zan sabki nayi alamun cewa in hatta kama zuwa gaba zan koya ma wasu shi ga abubuwan da ya kamata a tsamu a cikin sharhin shi wannan ba yau ba shekaru aru cikin duka sharhukan na da wani musiki wannan ne zuba akan binciken su nake ba na kari da su anan ma suke aji to amma menene in nazo yanzu duk lokacin da duk da na karanta su da jimawa in na taho yanzu kamar kaina nike ma ba ku nike ma ba dan saboda ni ina sa kaina in rike abin sama da ku kenan kaga wannan lazumta ne da nuna ma cewa kai da kanka da kake yi ka sa akan ka cewa kai ma fa'idar ka ci in kamar su muqama su shu'ara ul jahiliya su muqamatul hariri in tun kai su kawai gefa su kai ka shiga harkokinka har abada ka wani yazo gobe ka iya koya mishi su ba zai yi ba har abada to mutun ya kasance mai san fa'ida ne a har abada wa kana jama'atun min as-salaf jama'a da dama cikin salaf yastafiduna min talabatin suna fa'idin tuwa daga daliban su malaisa inda muga abin da bai wajen su humaidi yake cewa humaidi dalibin shafi'i ne yace sahibtu shafi'i min makkata ila misr nayi abuta da shafi'i daga makka zuwa masar fa kuntu astafidu min masa'ina tafa'idan tuwa a wajen shi na masaloli wa kana yastafidu min alhadisi kuma yana fa'idanta daga rin daga ilimin hadisi humaidi malamin hadisi ne shi ya bashi hadisi shi ya bashi masaloli na fiqh wal imam shafi'i Ahmad ibn Hanbal yake cewa qala lana Shafi'i Shafi'i yake ce mana antum a'lamu bil hadisi minni kun hini ilimin hadisi fa iza saha indakum al hadisi fa qulu lana hatta akhuzu bihi in hadisi ya tabbata a wajen ku ku ga ya mu dan mai ruko da shi wannan shi ma Shafi'i Ahmad ibn Hanbal ake magana mai musnad na al imam Ahmad yake ga ya ma Shafi'i haka saha ya inganta ruwaya daga jama'a da dama cikin sahabbai da tabi'ai wa ablagu min zalika kulluhu mafi wanda yake matuka wajen wannan qira'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ubay karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a ubay annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubay ya karanta mishi ya saurara kaga wannan san ya ji ne daga wani yace Allah ya umarce ni annabi kai ya karanta ma ubay yace ya umarce ni in karanta maka kalimi kunul lazina kafaru suka ce na daga cikin fa'ida shi la yamtani ul fadil min al akhzi anil mafduli shi wanda yake mai farala kai ya kiya game da amsa fa'ida akan wanda yake farala akan a wajen almajirin shi ga fa'ida ya ga wani abin da bai sani ba to ya nema kai ya bari kubuce mishi ce ya isan amshi wani abu a gurin shi in yayi wannan to har abada ya bar albarka mai yawa asani ashar na 12 na karshe al-istighalu bitasnif shagaltuwa da wallafa wallafi wal jam'i da hadawa wa ta'alifu da wallafa wannan kuma malaman da suka kai matsayin abun ake ni lakin ma a tamamul fadila shine magana ce sai dai idan mutum farala shi ta kai yayi hakan kin wa kamalul ahaliya da kuma cancantar dacewa in ya dace a ce ya zama ahalin yayi abu fa innahu yudli ala haqa'iqil fununi dan saboda zai yi tsinkaye akan haqu haqiqa na fanni wa da qa'iqil ulumi da daqiqoqi na ilimi duk wanda yace zai rubutu akan kaza to tabbas fa in dai zai bada haƙin rubutun wannan to tabbas kan ya ƙare zai tashi da ilimi mai dimbin yawa akan wannan abin da zai rubuta wannan babban karamin misali wannan dan karamin bahasin da na rubuta jiya na al-mulakhas kan siratu asbadur rasul kare kamar wannan kin al-masadir wal marajikin da na karanta kahin in zaqulo wannan abubuwan to kaga dan abin da zaka bada ka dan kan ka rubuta sadar daya a cikin bahasi ka karanta littafi wajen 10 wannan fa'ida ce a gare ka to balle in aka ce ka ya zamana kullun kana yin bahasi to kullun wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan kullun kana cikin karuwa ta ilimi yace da ihtiyaji dan saboda bukatuwa ila kasarati taftish abinda yasa zaka kari sosai yace dan zaka bukatu zuwa ga yawan bincike wal mutala'a da bincike da duba littattafai wa tanqiba da tsabtacewa wal muraja'a da muraja'a littattafai wa huwa kama qala al khatib al bagdadi kamar da khatib al bagdadi yace ne wasun ku da dama zasu zama shaida wanda ya fara bahasin takharruji zai tabbatar da wannan duk wanda dai ya shiga sulubin bahasin ba muqaddima ba wasu abubuwa daban ba zai tabbatar da cewa abu ɗaya kake nema kahin ka same shi sai ka karanta littattafai wajen nawa kuma dole ne dan da ba da hashashe ba kawai zaka dauko wani abu ka asa ya khadibul bagdadi yake cewa yusabbitul hibzu ita wallafa tana tabbatar da harda wa yuzkil qalba tana tsabtace zuciya tsarkake zuciya wa yashhazu dabaa kuma tana wasar da dabi'a wa yujidul bayana kuma tana karfafa bayanin mutum dan saboda zai zamana ka karanta larabci wancan ka karanta larabci wancan zai zamana ka samu usulubi na magana mai kwari wa yakasibu jamilal zikri kuma yana sa ma mutum ya samu kyakkyawan ambato babban misali wannan saboda ba misali ba malamai sun ba dama yana da dama ka ba dalibai misali ga abin da yake tabbat ba dan jiji da kai ba saboda misali wannan wajen su Sheikh Khafaji muna tahowa da su harkon haduwa da muka yi da su Laraba wannan suna muna gaisa da su Larabci na gaisawa kauce su kai amma na ina kai karatu al-arabiya fusaha hakaza da kai Laraba da ko ga wanda da kutura yazo da sunan gurin shi ma gaisa ba ta wuce ta kalmomi 5 ko 6 ba yace haza qawiyin fil lugha aina darasa wannan a ina yi karatu akan lugha to menene yasa wannan yawan bincike da yawan karatu in kana karanta littattafan lugha ne na hadisi ne na fiqhu ne duk zaka ga usulubin magana da usulubi na salo kala kala na zance kuma wanda wannan zai karfafa maka ya zamana a cikin kwakwalwarka tunda ba so ɗaya bane kai abinda kai so ɗaya shat ya wuce shine zai kasance bai zamana a harshen ka ba kwakwalwa duk abinda ake ta mata zama zai yi a kanta waye ka subu jamila zikiri wanda suke a tasha zage zage ma tsaya a halshen su balle karatu zagi ma zai tsaya a halshen mutun kaga bai iya magana sai yayi shi dan saboda ya zamana a gurin shi waye ka subu jamila zikiri kuma yana su jayo ma mutun kyakkyawan ambato duk wanda yayi wallafa zai bar abin da ko bayan ran shi zai samu shi kyakkyawan ambato kuma wanda in yayi ikhlasi har wajen Allah abin zai kasance haka wajazilal ajr da kuma gwabin lada wannan shi yake zabular da ni akan yawan bahasi da yawan bincike dan saboda sarka jariya ne wa yukhallidu ila akhir ad-dahr kuma ana yukhalliduhu yana barin rayuwarka ta tsaya har zuwa karshen zamani har abada duk wanda ya wallafa littahi ya rubuta littahi to kamar ya bar ilimin shi ne daga nan har zuwa tashin kiyama bayan ya mutu ma kuma abin yana tarrai to kuma ina an ace littattafai ne masu yawa wal aula abinda aka yi so an yi atani bi ma ummu naf'ahu ya kula da abinda amfanin shi zai gama gari waye kusur taksuru alhaja ile kuma bukata ta yawaita gare shi wanda wannan wajen bahasi rubutu shi ni nafi shi nahi ba hankali yanzu wannan almulakhas fi sirati asbadir rasul abu ne wanda ya shahi al'umma gama garin mutane kowa ya jiya amfane shi to amma ina ina doki cewa kaza cikin sahih bukhari kaza cikin duk da shi ma ina yi wannan ya shahi mutakassisin ne kawai malamai wanda suka shahi wannan sharhin 50 hadis wani zai ganshi ce ya zaka tsaya ka bata makan ka lokaci akan sharhin 50 hadisi to dan saboda amfanin shi zai zama na gama gari ne malamai su can kowa ya bincika ma kanshi wal yakuna itna'uhu bi malami subaq ila tasnifi ya kasance ya kula zuwa ga rubutu ga abinda ba a riga ya shi ba kai zama ne zo yana rubuta abinda wani yayi dama maimai kawai wannan sananne ne a ka'ida manhajul bahas mutaharriyan idahul ibara fi talihi yayi iya kokarin kirdadan bayyana ibara a cikin talifin shi salo na magana da usulubi na magana a cikin talifi kai shi mai kyau wanda duk wanda ya karanta zai gane kaka kawo luga indai ba na luga bane ba indai wancan luga ne wannan su da ma ruwan fasaha suke ba ruwan ka da su wanda koda na wannan zamanin da suke yi zaka gani suna da wannan akwai wani wanda yanzu littattafan shi daga Sokoto aka aiko min na aiko su sun kai wajen dana zan zo wata ran karanta muku zaka san kai cewa kamar kana karanta ash'ar na shu'ara'ul jahiliya kawai Allah madaukin sarki ya bashi gwanance ma arud ciki da bai arud hatta da shu'ara waƙe na jahiliya yana aza su busa wazani ya musu gyara hatta da na jahiliya da abrul usur duk abin da ya ga damar ya waƙe a tsayuwa dai sai baiti dubu ba tare da kuma baitin da in zaka saurare shi sai ka leka kamusu zaka gano me yake nihi kuma gashi a Sokoto shekara shi 30 zan zo muku wataran da wasu cikin ash'ar din shi cikin waken shi wasu munasaba arman shi ta kama zubo wasu abiyat kaza wasu za a an mishi aihuwa ne ya zubo abiyat na kaza wanda sun kai wallahi kasa su a matsayin karatu na littattafan luga yadda kasan kana karanta shu'ara'ul jahiliya ko sama da ita ma wajen fasaha haka nan kuma in zai yi wallafa zai yi rubutu wanda ba na waƙe ba na nasar din yana da su da dama to wannan in zaka karanta maganganun shi wanda Allah ne yake ba ma kowa faralar da yake dama in zaka karanta maganganun shi yadda zaka ji dadin ibara da dadin usulubi sai ka yi ciya sai ka ji dadin ka sabke littafin gaba ɗayan shi sai ka ji dadin cewa sai ka sabke littafin gaba ɗayan shi dan saboda usulubi da dadi da usulubi na magana mai kyau shi yasa wajen manya-manyan malamai suka yi rubutu suna kai musu yi musu takaddimi takaddimi na manyan malamai littattafansu da suka yi ya hada shi wanda ya kai littafi guda kamar haka ya gama shi guri daya at-taqadim wata ran zan zo muku da ko guda biyu ko uku mu karanta mu ji mu'arridan al-tadawil ya kauda kan shi gami da tsawaitawa al-malal at-tadawil at-tadawil al-mumil tsawaitawa wadda take sa kosawa wal ijazul muqil da kuma takaitawa wadda take kawo tangarda in yana wallafa ka da yawaita akan mas'ala guda wadda har sai an gaji wajen karanta ta wal ijazul muqil kamar yadda mafi yawancin littattafan Ibn al-Qayyim haka suke to amma shi saboda yana shine ga daliban da ya san da su yake tafsirin shi a tafsirul qayyim Ibn al-Qayyim ba wanda zai iya hakurin ya tsaya karanta fasara aya ɗaya a ciki kuma duka ilimi ne ake zuba ba kama kama bane ba haka nan wajen sharhin hadisi haka nan wajen kaza duka yana yawaitawa wal ijazul mukhil da kuma takaitawa da zata kawo tangarda kakai takaitawa da har sai an kasa ganewa ma idai kulli musannifin ma yaliqu bihi ta yadda zai ba kowanne littafin da zai wallafa haƙin shi da ya dace da shi wala yukharruju tasnifuhu min yadihi qabla tahzibihi kada ya huddo wallafa shi daga hannun shi kafin ya tace kana rubuta bahasi kakkai kokarin huddo shi kana sharama mutane sai ka tace Bukhari shekara nawa, Malik shekara 40 yana tace mu wadda kan Yahudu jama'a shi. Al Imam al-Bukhari shi mutun nawa, mutun 1900 suka saurari mu wadda Sahih Bukhari a wajen shi. Shi yasa rutattafan magabata hakka gama baka ko kuskuren wasali ba. Dan an tsaya an tace kahin a huddu, ba gauga ba irin ta mutai yanzu. Qabla tawatakariru an-nazri fihi da kuma yawan meme ta kallo cikin shi wa tartibihi da daidaita shi da jeran tashi. Ka huddu ka sabke ka maida ka huddu ka sabke ka kara haka samu wani kuskuren a yanzu baka ganshi ba sai wani lokaci zaka ganshi je wace wannan ɗan karanan buhus kin da yake hudduwa ka ganshi na je karami ne sai na sabke shi so nawa bayan na sabke kuma in samu in ba mallam Ali in ce sabke tsakanin shi da Allah kai tsallake ko harafi daya in ba Dr. Ahmad in ba mallam Abubakar in ba wani duka in ce biyu kuma in na bada kin zaga mu'jiza ta rubutu sai kaga wani abun da ka tabbatar da kuskure ne kai baka ganshi ba amma shi ya gano maka shi to inda huddo shi kai ga jama'a ba kai wannan ba kaga ka huddo kuskure wa minan nasu man yunkiru at-tasnif wa at-ta'lib daga cikin malamai akwai wanda ke inkarin wallafa da rubutu fi hadha zamana a cikin zamanin wannan alaman zaharat ahliyatuhu ga wanda ya bayyana cewa ya cancanta urfa arfatuhu an san shi yace wala wajha li hadha al-inkar babu makawa ga wannan inkarin illa tanafusa baina ahli al-asar kawai ji wannan tserere ne tsakanin sa'annu na zamani dan wani yayi litai karka cewa me yasa kake litai kanka zaka rika suka wannan ka kukula da shi malaman zamani ne su bangaren suna sukar bangare wa illa in ba haka ba faman iza tasarrafu fi mudatu wa raqu bi kitabati ma sha'a min ash'arin aw hikayat to wane ne wanda idan ya sarrafar da tawwada shi midaduhu wa raquhu da takardin shi bi kitabati ma sha'a da rubuta abin da yaso min ash'arin na waqe waqe ko hikayoyi ko mubaha wa su abubuwa na mubaha wa ghairu zalika ko wani wannan layin karu alai babu wanda zai mishi inkari matakar ya rubuta abin da ya sani abin da ya iya ba ya shiga cikin masalikin da baya iya su ba falima iza tasarrafu fihi bi taswid ma yuntafa'u bihi to me yasa idan ya karkatar da kanshi zuwa ga rubutu ga abin da za a amfana da shi min ulumu shari'a na ilimin shari'a yunkaru za a yi mamaki wa istahajanu a ce ya zo wa istahajanu ayi dub akan abin abba man lam yata'ahhal lizalika amma wanda bai zamana ahalin rubutu ba ahalin bahasi ba fal inkaru alaihi muttajihun wannan inkarin shi ake dora ma shi lima ya tadammanu min al-jahl dan abunda zai kumsa na jahilci wallafar da zai huddo zai kawo mutane jahilci da yawa kamar misalin abunda ya faru ga wannan malamin da yake zazzagin sa al-Imam al-Bukhari malam Abdul Jabbar bayana huddo wallafa wallafa da rubuce rubuce ya doko raddi akan malam wani doki wani babban malami yace raddi zai mishi ya dauko a rubuce kai so in sun karanta abun haushi ma da dariya zai ba su mai da hura shi kuma sai jiji da kai ce na aika musu bisa isa ba su yi ba do amsa ba wanda isa ko albani yace lokacin ya aika mishi raddi bai isa bai ba da amsa albani wancan fa mai silsilatul ahadith sahiha yace har shi ya aika ma raddi amma har yau bai baido mishi amsa ba shi ko kaidan malamai suna daukan tsari akan cewa duk wanda ya kasance kamar irin wannan halaye ne abinda aka yi so gare ka ko a wa'azi ko a rubutu kakka kula akan raddin shi kana kula akan bada sharadi lokacin ka ne zaka bata akan mai tsada akan shi daya maimakin ka tahiyar da lokacin nan akan al'umma masu yawa sai ka bata su akan wani mutum shi daya wanda ba ma ko ka bata lokacin baya saurare ka ba yace wata gariru man yakifu ala zalika da kuma rudar wanda yi tsaye akan wannan at-tasnif bihi wanda yi wallafa wannan wanda zai tsaye bai kai wannan martaba ta yi wallafa bai yi shi ake ma inkari walikaunihi yadu azmanahu fi malami kun idas yatqinuhu dan saboda zai bata lokacin shi akan abin da lam yutqinuhu bai kyautata shi ba bai iya shi ba wayadul itqanu allazi hu ahara bihi min yabar kyautata wadda ta hi dacewa gare shi ta hi cancanta gare shi kenan kowa ya san cewa abinda kai cancanta kai dacewa in ba kai maralan bahasi ba rubuta bahasi to ka tsaya akan karatunka da neman ilimin ka kai mai da rubutu da bahasi da wannan ahura har ranar da Allah madaukin sarki ya sa ka kwaraice ma abin ka gane mishi rada kuma abin ka tashi sai zo maka cikin sauki idan nazari da mutala'a sun zamana a kokoloka ka karanci littattafai kai ta nazari to wannan sai baka damar cewa ya baka damar cewa duk mas'alar da ka buƙaci neman ta ka san a wani littafi zan je kawai in dauko ta ba bincike ba kenan wannan shine abin da ya kamata nan sune mun samu kuskuren shi wannan baban abubuwa guda 12 da ya kawo wajen rabawa biyu mun yi rabon kismatin diza wancan mun yi kadan wannan kuma ya dauka ma wacce safa 4 da rabi ce wannan kai mana wajen 8 da rabi ban lura ba aran nan muka yi wannan rabon nan zamu takaita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah.